Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Darasi na 23 a cikin littafin Khulasatu Nurul Yaqin, malike cha bad'u Islamul Ansar, yanda mutanen garin Madina suka fara musulunta. Fi sanatil 11 a shekara ta 11 kadima Makkata, sittatu nafarin, wasu mutane guda 6 sun zo garin Makka. Min Arabi Yathriba, daga Larabawan kasar Yathriba ita ce Madina, sun zo garin Makka lil hajji, dan yin aikin hajji. Fada'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ila al-islam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira su zuwa ga musulunci. Wa ila muawanatihi fi tablighi risalati rabbih, kuma su taimaka mushi akan isar da sakon ubangijin shi. Da ya kira su fa amanu bihi wa saddaquhu, suka yi imani da shi, suka gaskanta shi. Wa qalu fi ma bainahum, kuma su waɗannan mutanen guda 6 suke faɗa a tsakanin su cewa wallahi innahun nabiyyul ladhi ta'iduna bihi al-yahud, wallahi wannan annabin ne wanda yahuda suke mana alƙawalin cewa zai zo. Saboda su yahuda sun san zai zo, kuma sun karanta cewa zai zauna a garin Madina, daga suka je suka tare a can, suke jiran wannan annabi ya bayyana a cikin su. Aka samu Yahuda, banu Nadir, banu Qainuqa, banu Quraiza. Sai waɗannan samarin guda 6 suke cewa fala yasbiquna ilaihi, wallahi ba za su rigaye mu ba zuwa ga wannan annabin, tunda dai Allah ya riga ya bayyana shi, ya kira yau mu komo amsa. Walamma raja'u ila biladihim, lokacin da suka komo garin su, garin Madina, zakaru liqaumihim dhikran rasul, suka ambatawa mutanen su ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wada'awhum ila alislam, kuma suka kiraye su akan su musulunta. Dan haka fantashara dhikruhu sallallahu alaihi wasallama fil muduni, sai ambatan manzon Allah ya rika yaduwa a cikin al'umma, duk inda aka zauna kawai hirin shi ne ake yi. Wa hadha huwa bad'u islami arabiyya arabiyya thriba, wannan shine harkon musulmtan Larabawan kasar Yasrib. Matashiya ta gama malike cewa bai'atul aqaba al-ula, bai'a bi ma'ana tampa da mutanen garin Madina suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Al-aqaba kenan wani wuri ne wanda ake kiran shi da suna Aqaba, iya kusa da Mina. Anan aka hadu suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tampa, suka mishi mubaya'a. Sai aka kirayi abin da suna bai'atul aqaba, sai aka ce amma al-ula ta farko kenan, akwai ta biyu tana zuwa a gaba insha Allah ta'ala. Malaice fi sanati thaniya 10 a shekara ta 12 kadima 12 rajulan, mutum guda 12 can, mutum 6 yanzu sun zama 12 suka zo. Min arabil madina, daga Larabawan garin Madina, da suka zo kuma fajtama'u bir rasul sallallahu alaihi wasallama inda al-bay'ati al-aqaba al-ula, suka hadu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a inda aka wajen bay'atu al-aqaba al-ula. Wa bay'u, suka yi mubaya'a al-islami, akan musulunci. Bi shurutin, akan wasu sharuɗa kamar haka. Manzon Allah ya ambata musu ala alla yushriku billahi shay'a, kar su hada Allah da kowa. Wala yasriku, kar su yi sata. Wala yazunu, kar su yi zina. Wala yaqtulu awladahum, kar su kashe ƴaƴansu. Wala ya'tuna bi buhtanin, kuma kar su zo da wani abu na kiran ƙarya. Yaftarinahu, wanda za su ƙirƙire shi. Baina aidihim wa arjulihim, wanda za su ƙirƙire shi na jingina ɗa zuwa ga wanda ba mahaifin shi ba. Wala ya'su fi ma'rufin, kuma kar da su saba maka a cikin duk abin da yake kyautatawa ne. Fa in awfaw falahumul janna, in suka cika wannan abin da aka fa ambata musu, manzalla ce suna da gidan aljanna. Wa in asabu min zalika shay'an, amma in suka yi wasu basu aikata wasu daga cikin su ba. Fa amruhum ila Allah, al'amarin su yana wajen Allah. In sha'a ghafara, in Allah ya ga dama ya gafarta musu. Wa in sha'a azaba, in Allah ya ga dama kuma ya azabtar da su. Walamma raja'u ila biladihim arsala ma'ahumur rasul sallallahu alaihi wasallam man yu'allimuhumul islam, lokacin da suka zo komawa garin su, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su tare da wanda zai karantar da su musulunci, ana kira shi da suna Mus'ab ibn Umair. Wa yufaqihuhum fid din, kuma ya fahimtar da su addini. A dalilin haka fantashara al-islamu bi sababihim, addini ya yadu a sababin waɗannan mutane. Hatta lam yabqa baytun min buyutil madina, har sai da ya zamanto babu wani gida daga cikin gidajen garin Madina. Illa wa fihi dhikrul islam, face akwai ambaton musulunci a cikin wannan gida.